صلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ci gaba da karatun littafin risala ko muna cikin babul jami'i fi salati gamammen babi mai magana game da hukunce-hukuncen sallah, hukunce-hukunce daban-daban na sallah waɗanda sun ka shafi sallah. Ya ce wa ministan ka hu shakku, duk wanda shakka ta aure shi ya zamo dokin kokwanto kullun cikin sallah sai ya yi kokwanto. Mafi yawan lokutansa duka in ya zo sallah sai ya yi kokwanto, to shi ne wanda shakka ta aura. Wa ministan ka hu shakku, duk wanda shakka ta aure shi fi sahwi ga rabkanuwa, yana da wahala ya yi sallah bai yi shakka ya yi rabkanuwa ko ta ragi ko ta ƙari ba, to falyalha anhu, ya shagala daggare shi. Wanda ya zan dokin kokwanto, to ya hita batun kokwanton. Wala islah alaikum, babu gyaran sallah a kai ne. Ko ya yi ko duk wanda ya zama mai ɗabi'a ga kowace sallah ko ga mafi yawan salloli sai yana kokwanto, to ko da ya yi kokwanton ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu, ya hita batun wannan, ya yi jifa da shi. Shi an ma'ana falyalha anhu, ya shagala daggare shi. Wala islah alaikum, babu gyaran sallah a kai ne. Ba a cewa ya kawo abin nan da ya kokwanto in ƙari ne in ragi sannan ya yi sujuda. Walakin sai dai alaiha an yasjuda, yana a kansa shi sujuda ba'da salami bayan sallama. Kenan wanda kokwanto ya aura mai hukuncinsa, wanda kokwanto ya zama mai ɗabi'a ga kowace sallah ko ga mafi yawan salloli sai ya yi kokwanto, to sai ya hita batun kokwanton. Ya hita batun in ƙari ne in ragi, duk ya yi jifa da su ya hita batun su. Amma abinda an bisa gare shi ko ga kowace sallah ya yi ba'diyya, shi a hukuncin wanda kokwanto ya aura. To wa huwa alladhi yakthuru dhalika, mai wane ne wanda kokwanto ya aura? Shi ne wanda wannan yayyawaita gare shi, ya shukku kathiran, yana shakka da yawa, mafi yawan salloli, mafi yawan lokuta kokwanto yake yi, to shi ne wanda kokwanto ya aura. Ya shukku kathiran, yana shakka da yawa, an ya kuna sahaya zan ya rabkana, zada ya ƙara ne au na ƙasa ko ya rage, rabkanuwa ta ƙari ce ko ta rage. To in dai ya zan abin ya yawaita gare shi, mafi yawan lokuta kokwanto ya kai, to ya hita batun kokwanton, iyaka ga kowace sallah ya yi, to sai shi ba adiya. Wala yuqin, kuma ya zan bai sakankancewa. In ya zan in ka yi kokwanto daga ƙarshe kana sakankancewa, e ƙari ka yi ko ragi ka yi, to kaga wannan baka zan wanda kokwanto ya aura ba. To falyasjud ba'da salami, sai shi sujuda ba'diyya wanda kokwanto ya aura, wannan rufit maimaitawa ne. Falyasjud ba'da salami faqad, shi sujuda ba'diyya kawai. Wa idza aiqana bisahwa, amma in ya sakankanci rabkanuwar da yayi, ya tabbatar da ƙari yayi ko ragi yayi, yanzu ya tabbata, to sajada, sai shi sujuda ba'da islahi salati, bayan ya gyara sallatai, in ƙari ne in ragi ne ya kawo abin da ya rage, sai shi sujuda. Fa in kathura dhalika minhu, ko da wannan ya yawaita gare shi, in dai in yayi kokwanton daga ƙarshe yana sakankancewa ga abin da ya yi, ƙari ya yi ko ragi yana sakankancewa, to wannan sai ya kawo abin da sai shi aiki da kokwanton, sai shi sujuda. Fa huwa ya atarihi kathiran, yana gitto mai da yawa, to aslaha salatahu, ya gyara sallatai. Wallam yasjud li sahwihi, ba zai yi sujuda domin rabkanuwa tai ba. Wa man qama, wanda ya tashi min ithnatayn, daga raka'a ta biyu, in an yi raka'a biyu ba zanna akai ai tahiya ba, to maimakon ka zauna sai kammance, sai ka miƙe ga raka'a ta uku, to ya zabura kenan, sai ya tuno raja'a, to ya dawo malami fariqil arda, muddin bai rabu da ƙasa biya dai da hannuwansa wa rukubatay da guyoyinsa ba. Ya zabura kenan, maimakon ya zanna ya tahiya sai ya zabura, ya zabura kenan bai idi miƙe ba sai ya tuno, to ya dawo sai ya zauna. Fa idza faraqaha, amma in ya rabu da ƙasa da hannuwan da ƙafa da guyoyin, tamada ya doge ya ci gaba da raka'a ta uku wallam yarje ba zai dawo ba yanzu kaga yayi ragi ya bar zama da tahiya ko kaga sai shi sujuda qabliya wasu sujuda qabla salami sai shi sujuda gabanin sallama sai shi qabliya saboda ragin da yayi kun fahimci maganar raka'a ta biyu maimakon ya zanna ya tahiya sai ya miƙe ba ana samun haka nan ba to in bai miƙe duka ba in bai rabu da ƙasa da hannuwansa da gwiwoyinsa ba sai ya dawo ya zauna in yadda ya zanna babu sujuda akai nai da yawa mutane ka sujuda ga irin haka nan babu sujuda to amma in ya rabu da ƙasa da hannuwansa da gwiwoyinsa an ka ce to ya wuce ya ci gaba da raka'a ta uku kaga yanzu ya bar zama da tahiya to shikenan sai in ya kare sai shi qabliya saboda zaman da ya rage da tahiya wa man zakara salatan wanda ya tuna wata sallah sallaha da ya sallace ta wa man zakara salatan wanda ya tuna wata sallah sallaha ya sallace ta mata ma zakara hasan da duk ya tuna ta a wayo je ban sallah isha'i ba yanzu an ka tuno ba kai isha'i ba ka tashi dai yanzu an ka ta kai Allah na hawi ma fata to zai ranka ta akan kwatancin yadda ta kubce mai ma'ana in yana matafi ta kubce mai amma yanzu ya iso gida to zai ranka ta akan kasar in yana mazauni gida ta kubce mai to koda yau ya fara tahiya koda yana cikin tahiya ya tuno zai ranka ta akan zaman gida shine Allah na hawi ma fata to zai ranka ta akan yadda ta kubce mai muna tare ثم أعاد sannan bayan ya ranka ta sai ya maida ma kana fi waqti abin da yake cikin lokaci ne yanzu rana ta hito bata hito ba ko kaga akwai lokacin sallar subahin to in kai a ce yanzu ka tuno to in kai isha'i in rana bata hito ba shi an wucewar lokacin sallar asuba ko to sai ka maida sallar asuba ko da ka kare ta ita isha'in da kan mance jiya rana ta hito lokaci ya wuce shikenan yanzu baka maida subahin muna tare to thumma adama kana fi waqtihi sannan ya maida abinda ya kasance cikin lokacin sallar da ake cikin lokacin ta mimma salla ba'da hadaga abinda ya sallata bayan ta wa man alayhi salawatun kathira duk wanda yake da salloli masu yawa a kansa ana biyarsa salloli masu yawa sallaha to ya sallace su fi kulli waqtin cikin kowane lokaci min lailin na dare au naharin ko rana ba akwai lokacin da anka karhanta da anka haramta yin nafila ko an karhanta ba lokacin da rana ta zo faduwa haramun ne yin nafila lokacin da rana ta zo fitowa haramun ne yin nafila lokacin da rana ta kai tsakiya makaruhi ne yin nafila waɗannan duk lokutan an hana nafila cikin su ko to amma in ana biyar kasalloli to ba a hana ranka nafila an ka hana cikin waɗannan lokutan ba farilla ba shine wanda ake biya salloli masu yayi ranka su cikin kowane lokaci min lailin na dare au naharin ko rana wa inda dulu ishamsa hakan ga lokacin bullowar rana wa inda gurubiya lokacin faduwar ta lokutan da anka hana nafila to wannan nafila anka hana cikin wannan lokutan amma banda farilla wa kaifa ma tayassar lahu ya ranka su duk yadda sun haka sauka ga gare shi duk yadda yake iya ranka to ya ranka su wa in kana tayassiratan amma in sallolin da ake biya ta sun kasance ɗan kadan ne aqalla mafi karanci min salati wa min walailatin daga sallar dare da yini sallah nawa a sallar dare da yini sallah biyar to in sallolin da ake biya ta ba su kai sallah biyar ba bada abihinna to zai fara da su ne su waɗanda ake biya ta sai ya ranka su wa in fata waqtu ma huwa fi waqti koda lokacin da wanda ake cikin lokacin ta zai wuce to sai ya ranka waɗancan da aka biya ta da ba su kai biyar ba sannan yayi waga da ake cikin lokacin ta wa in kasarat amma in sallolin da aka biya ta sun yawaita sun hi biyar to bada'a bima ya khawfa wata waqti sai ya fara da wanda yake tsoron kucewar lokacin ta wanda ake cikin lokacin ta yanzu wanda in yace ya ranka waɗance ne yanga da aka biya ta lokacin ta zai hita to sai ya fara da wagga da ake cikin lokacin ta in yayita sannan ya koma ga ranka waɗancan wa man zakara salatan wanda ya tuna sallah fi salatin yana cikin sallah kana cikin sallar azuba ka tuno baka isha ibjiya ba to fasadat hadhihi alayhi wagga da yake ciki ta baci in shi dai yake sai ya sallama dai yayi iqama ya sallar isha'i sannan ya zo ya sallar subahin to in tare da liman yake fa to sai ya ce wai ya ci gaba da biyan liman da batattar sallah in liman ya sallama sai ya tashi ya kawo isha in je sannan ya ranka subahin ta yau duk juma'a uhannin ci gaba da biyan liman da batattar sallah wa man da yake fi salati wanda ya dariya cikin sallah a adaha ya mai da sallan nan sallah ta baci dariya don dariya in dai mai sauti ce matsayin magana take wallam ya idil wudu'a amma bai mai da alwala in ba hadasi yayye ba wa in kana ma imami in ya kasance tare da liman ne tamada ya doge ya ci gaba da biyan liman da batattar sallah wa a ada amma shi mai shi ranka in liman ya sallama ya ranka to ni ka in nina ba an ce in kai dariya sallah ta bace ba to sai an ka ce ka ci gaba da biyan liman tare da batattar sallah in ka kare ka ranka sai ka sallama tun ta bace ka saki biya tai ko raka guda ka samu tare da shi ai yahima yahima wahalar banza tunda wacce wahalar banza ta za kai wala shi alaihi babu komi akan safe tabassume ga murmushi amma in murmushi ne wanda bai da sauti haka kaga babu sauti in murmushi ne to babu laihi akai ne wan nafkhu fi ssalati bushi cikin sallah mutun yayi bushi cikin sallah kalkalami kamar magana ne bushi kamar magana ne waka iya bushi waka iya bushi yi bushi mu gani to mi kace in kai yi bushi mi kace wane harafi ya fito iska da ya fito to su sun dauki bushi cikin sallah matsayin magana don haka wanda ya bushi cikin sallah sallah ta baci yace wan nafkhu fi ssalati bushi cikin sallah kalkalami kamar magana ne mi an matsayin magana cikin sallah ta bata sallah wal amidu lidhalika wanda ya ganganta yin bushin mufsidul salati wanda ya bata sallar sa ne sallar sa ta baci wa man akhata alqiblata wanda ya kuskure ma alqibla yayi sallah ba ga alqibla ba to a ada fil waqti shiran ka sal lannan cikin lokaci in akwai lokacin ta in lokaci ya wuce fa shikenan tayi wa kadhalika hakan ga man salla wanda yayi sallah bi thawbin najisin da tuha mai najasa kamance tuhan kana da najasa sai kai sallah da shi to shi ma a ada fil waqti aw ala makanin najisan ko yayi sallah akan wuri mai najisa nan kafir din ga tana da najisa kamance sai kai sallah to a adafi lokaci to in lokacin sallah ya wuce fa shikenan sallar ka tayi wa kadhalika hakan ga man tawadda'a wanda yayi alwala bi ma'in najisan da ruwa mai najasa shi ma mukhtalafin fi najasati wanda an kai sabani ga najisar sa shi ma a adafi lokaci in lokacin sallah ya fita sallar sa tayi to kun ga najisin ko bi kasril jimi najisin abu mai najasa amma in yazo najasun bi fatahil jimi ita najasa kanta thawbun najisun makanun najisun ka gani wuri mai najasa ka gani amma in an kace najasun to ita najasa ainihin kanta don haka najasun yafi karfi bisa ga najasun shay'un najisun yanzu ri mai najisa ana iya tsalkake shi ko ba iya tsalkake shi tufafi mai najisa ana iya tsalkake su ko ba iya tsalkake su amma najasa ana iya tsalkake ta ba iya tsalkake ta to sai Allah ce innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne ba abu ne mai najisa ba su matsayin tutu suke darajar mushriki guda da kashi ba ana nuhin in ka taba shi ka taba najisa sai ka wanke hannu ba a'a mun najasa ce ta ma'ana daje in tutu na da matsayin tutu matsayin su ga shari'a kaga iyaka na kasa annan ko to wakadhalika man tawadda bi ma'in najasin ko mukhtalafun fi najasatihi wa amma man tawadda bi ma'in amma wanda ya alwala da ruwa kattagayyara launi wanda launin sa ya canza au da'amuhu ko dandanon sa aurihu ko kamshin sa ko da kai arwalla ka san dandanin ya canza ko kallar ta canza ko warin ya canza to a ada salatuhu abadan shi da gangan yayi ka gani in ya zan da najasa ne sun ka canza najasa ta canza dandanin ko kallar ko warin to wannan a ada salatuhu abadan har abada ya mai da sallatai wa wudu'ahu da alwallatai warukhisa fil jam'i an yi rangwame fil jam'i ga hadawa bainal magharibi wal isha'i tsakanin magharibi da isha'i kaga har malikiya sun yadda da hadawa amma mutane suna kyamar hadawat ina ganin kamar wani sabon addini na an kazo da shi su ba su yadda hada ba sai dai komi wahala a kowace ta ayata lokacin ta yace an yi rukhsa ga hadawa bainal magharibi wal isha'i tsakanin magharibi da isha'i lailatul matar da ran ruwan sama saboda ruwan sama wakadhalika hakan ga fi dinin saboda tabo zulmatin da duhu an yi ruwan saman to yanzu ga duhu nan ga tabo nan shi ma an yadda a hada tsakanin magharibi da isha'i yu'adhinu lil magharibi to bambancin su da sunna ita sunna ko babu dalilin komai ya halatta a hada sai dai ba kullum ba lokaci lokaci saboda hadisin dan Abbas da a cikin sahihul Bukhari yace mun kasance muna hada magharibi az-zuhr da al-asr mu yi su lokaci guda muna hada magharibi da isha'i mu su lokaci guda muna Madina tare da manzon Allah min gaira ma ba asin babu wani dalili babu ruwan sama babu tabo babu iska babu sanyi babu duhu kaga cewa muna Madina shi ya nuna ba ma cikin halin tahiyya ba don haka kuma hada salloli ba sai ga matafiya ko ana zaune gida lokaci lokaci ana yi saboda rukhsa to yaya za a hadawa yaya za a yi wanda zai hada salloli biyu yu'adhinu lil magharibi zai yi kiran sallah domin magharibi awwalal waqti farkon lokaci kharij al masjid wajen masallaci domin asalin kiran sallah wajen masallaci ake yi laspikoki nan mai dan muna kiran sallah cikin masallaci thumma yu'akhiru qalilan sannan sai bayan an yi kiran sallah in magharibi ta sai ya jinkirta kadan fi qauli malikin gazancin imamu malik thumma yuqimu sannan shi ya kama fi dakhil al masjid cikin masallaci wai salli har sai ya sallaci magharibi thumma yu'adhdhinu lil isha'i sannan yayi kiran sallah domin isha'i fi dakhil al masjid cikin masallaci shine mai ziya in kuna tunowa yace yayi shi da sauti wanda ba madaukaki ba me hikimar da an ka shar'anta kiran sallah sannan da mutane game lokaci to mutane na cikin masallaci sun yi magharibi yanzu to kiran sallah me za ka yi musu kuma an ce kakka daga murya to wa za ka kira sallah duk ga sunan ciki don haka sallah ta biyu ga sunna ba ta da kiran sallah ta harko dai an da kiran sallah wa yaqimu sai shi iqama thumma yusalli ha sannan ya sallace ta ita isha'i haka sun ka ce ana yi ko thumma yansarifuna sannan sai su wace wa alaihim isfarun akwai haske tare da su qabla mabigi bi shafaqi gabanin boyewar shafaqi kaga sun kare magharibi da isha'i gabanin lokacin isha'i yayi to da sun kare kawai wanda ya zauna cikin masallaci sai su wace wal jam'u bi arafata hakan ga hada sallah a arafa baina az-zuhr wal isha'i wai baina az-zuhr wal asr tsakanin az-zuhr da al-asr inda zawali lokacin zawali sunnatun wajibatun sunna ce wajiba shi kan ba rukhsa bace yana daga cikin sha'airul hajji ayyukan hajji hada sallah a arafa da kuma muzdalifa bi adhanin wahidin da kiran sallah guda li kulli salatin ga kowace sallah az-zuhr ayi mata kiran sallah al-asr ayi mata kiran sallah amma shi annabi kan da zai hadiye su kiran sallah guda yayi wakadhalika fi jam'il magharibi wal isha hakan ga hada magharibi da isha bil muzdalifa al-muzdalifa idha salla ilaiha in yasadu da muzdalifa an yana arafa ba a barin arafa sai rana ta hawa to in rana ta hawa da kada a tsaya a yi sallan magharibi sai an tai muzdalifa to in yazo muzdalifa wajibi ne ya hada magharibi da isha wa idha jadda sayru idan tafiya ta yi tsanani bil musafir ga matafiyi falahu an yajma'a ya samu ya hada bainas salatayn tsakanin salloli biyu fi akhir waqti adh-dhuhr karshen lokacin adh-dhuhr wa awwal waqti al-asr farkon lokacin al-asr ka gani matafiyi shi ma ya samu ya hada amma in zai hadawa to ya bari sai karshen lokacin sallar farko farkon lokacin sallah ta biyu sai ya hadi shi ake kira jam'u as-suri babu jam'u as-suri ga sunna jam'i biyu tabbata ga sunna ko jam'u taqdimi ko jam'u ta'khiri jam'u taqdimi ka gabata sallah ta biyu kai ta lokacin sallah ta farko jam'u ta'khiri ka jinkirta sallah ta farko sai lokacin sallah ta biyu kai ta wadanga sunna tabbata to ina yake falahu an ya jama'a in tafiya ta yi tsanani ga matafiya samu ya hada bainas salatayn tsakanin salloli biyu fi akhir waqti adh-dhuhr karshen lokacin adh-dhuhr wa awwal waqti al-asr farkon lokacin al-asr wakadhalika al-maghrib wal isha hakan ga magharibi da isha'i wa idarta hal in ya daura sirri fi awwal waqati as-salatil ula farkon lokacin sallar farko daura sirri kina yace ta tahiya zai ko da zai fara tahiya lokacin sallar farko yayi az-zuhr tayi to jama'a hina idan sai shi hada salloli lokacin nan me yayi kenan jam'u taqdimi walil marid kuma ya tabbatar ma marashi lafiya an yajma'a shi ma shi hada salloli idza khafa in yaji tsoron an yugulaba ala aqalihi arinjaye hankali nai in yana tsammanin rashin lafiyar nan na iya kai shi ga suma hankali nai ya goshe to sai shi hada salloli inda zawali lokacin da rana ta yi zawali lokacin sallar az-zuhr kenan sai ya az-zuhri ta da al-asr ba sai in dai yafi mai sauki saboda rashin lafiya yana da wahala ya tashi a juma'a duk yayin sallah to sai ya rika hada salloli saboda rashin lafiya ta wa inda al-ghurubi hakan ga lokacin faduwar rana wa in kana al-jam'u in kuma hada sallolin ya kasance arfaqa bihi yafi sauki gare shi libatanin bihi domin ciyon ciki wanda an gare shi wa nahwi ko abin da ya kama da ciyon ciki saboda ciyon ciki ko rashin lafiyar da an tare da shi kamar malaria bai iya akwai wahala gare shi ya ce a juma'a duk ya tashi ya sallah to saboda sauƙaƙawa shi ma an yi mai sauki ya hada salloli biyu matan to jama'a shi ko sai ya hada sallah wasu da waqtin zuhur tsakiyar lokacin az-zuhr wa inda ga bubatu shafaqi da kuma lokacin da shafaqi ya boye lokacin sallar isha kenan to sai mu tsaya nan ko wal mugma alaihi wanda an kasomar laya kadima kharja waqtuhu bai ranka abinda lokaci ne ya fitafi igma'i cikin sumatai in mutun ya suma bai ko da ya farhado lokacin sallah ya wuce to bai ranka ta amma in ya farhado cikin lokacin ta to zai yi ta to nan za mu tashi gobe insha Allah ta'ala wal mugma alai fa Allah ya sa muna albarka ga abin da mu haka daga abubuwa ne na sallah ya kawo daban-daban ba matsala guda ba to shi yasa ya ce mai babul jami'i Yau kuma mun diba da yawa ashe to